Gwamnatin tarayya ta hori 'yan Najeriya da su kasance masu bin doka. Ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dan Bazau ya bayyana hakan bayan wata ziyarar gani da ido kan yamutsin da ya auku a cikin garin Jos. Ministan wanda ya gana da shugabannin al'umma, kabilu da addinai daban-daban, ya fara ne da mun bayani kan dalilin zuwansa jihar Plateau.
Mun zo Plateau don mu gani kuma mu ji akan abubuwan da suka faru, da mun ji labari cewa an samu tashin hankali dalilin abin da ya faru a kudu maso gabas kenan, ko cewa an yi kashe-kashe a kone-kone. Saboda haka mutane a nan suka nemi yadda za su ɗaukansa. Allah da ikonsa mai girma gwamna kuma jami'an tsaro a wannan jiha sun tashi tsaye sun kashe mutum.
Waɗanne matakai gwamnatin tarayya ta sa domin daƙilewa a duk faɗin Najeriya?
Na ɗaya mataki na farko shi ne bin doka. Duk wanda yake ɗan Najeriya ne ya san da doka a ƙasar nan, ya san kuma da gwamnati. Gwamnatin nan hakki ne a wuyanta ta tabbatar cewa ta kare mutuncin jama'a da dukiyoyinsu.
Ministan harkokin cikin gida kenan a Najeriya Abdulrahman Dan Bazau. Kakakin kungiyar Jama'atul Nasrul Islam reshen jihar Plateau Malam Sani Mudi yace sun dauki matakan dakile duk wani tashin hankali a cikin jihar Plateau.
Matakin da aka dauka tun jiya da wannan al'amari ya faru ba a zauna ba. An yi ta kai da komawa don a tabbatar cewa an kwantar da hankali musamman matasa wanda su ne suka fi harzuka ga kan abubuwan da suka faru. Kuma Allah cikin ikonsa an yi nasarar kwantar da hankali din. Kuma an ci gaba da bawa jami'an tsaro da kuma gwamnati haɗin kai a duk matakan da aka ɗauka na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya.
Shi ma shugaban kungiyar raya al'adun gargajiya na kabilar Ibo a nan Jos, Haitin Samuel, yake ba su ji daɗin faruwar lamarin ba.
We have called our people and we have told them that we are not party to this indigenous people of Biafra. Anybody who wants to be part of this should move down to the southeast.
Yace sun kira mutanen su, sun kuma shaida musu cewa ba sa goyon bayan waɗanda ke neman ballewa don kafa ƙasar Biafra. Duk wanda yake buƙatar hakan ya tattara nasa ya nasa zuwa kudu maso gabashin ƙasar.
Two people lost their life and so many people was also injured.
Yace mutanen su biyu sun rasa ransu a yamutsin na jiya da dama kuma sun jikkata. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki har sai an samu mafita.
Mun riga mun dauki matakai kafin ma wannan ta faru. Kun sani akwai abin da ta faru da a Basa. Da ta faru a Basa ba mu yi shiru ba, mun yi meeting. Saboda haka ba mu yi bacci ba, mun sa masu tsaro sun ba mu shawara da shawaran da muka yi abinda kuka gani kenan jiya. Inda ba mu dauki matakan da muka dauka jiya ba, kila yau ba mu san inda muke a Plateau ba.
A halin da ake ciki dai an samu karancin zirga-zirgar jama'a cikin gari a yau. Mafi yawan shaguna sun kasance a rufe yayin da dokar hana fita ta fara aiki. Jami'an tsaro kuwa suna ta gudanar da aikin su na tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.